To the best of our understanding, the operation was professionally conducted and well guided.
Mudi a iya sanin mu an gudanar da samaman cikin kwarewa da bin ka'idodin aikin soja da ya kai ga cimma wannan nasarar. Kakakin rundunar sojan Najeriya Brigadier General Chris Olukolade ke zanta da manema labaru a Abuja kan yadda jami'an rundunar haɗin gwiwa suka yi nasarar ceto mata da yara tara cikin 12 da 'yan sari Kanoke suka yi awon gaba da su a harin da aka kai a Bama. Rundunar wacce ta nuna faifan bidiyo da hotunan yadda aka yi wannan samaman a Borno. Ta ce yanayin samamin ya ba da damar samun waɗanda aka ceton da tun ranar 7 ga wata aka yi awon gaba da su.
The rebels were running for their lives and so it was easy to get these children.
Kulade ya ce don 'yan bindigar na gudun tsira da rayukansu ne ya sa waɗanda ake garkuwa da su suka kubce don isa tudun mun tsira. Olukolade dai da bai ambaci sunan jama'atu ahli sunna lidda a watuwal jihad ba cikin bayanin sai dai ya nuna waɗanda suka tseren su ne a faifan bidiyon da Imam Abubakar Shekau ya nuna a faifan bidiyo da ya fitar da shi a baya-bayan nan.
Abubakar Shekau he displayed the photograph of these children and the women that they were going to hold on to them as long as
zo a aiko wannan rahoto dai ba a samu martani daga kungiyar ahli sunna lidda a watuwal jihad ba cewa waɗanda suka kubucin su ne take garkuwa da su koko a'a. Tun farkon mako dai gwamnatin tarayya ta sanar da za ta saki mata da yara da take garkuwa da su da iyalan 'yan Boko Haram ɗin ne don ko ba sa riƙe da makamai, kazalika hakan ka iya tallafa wajen lafar da zafin fitinar. Imam Abubakar Shekau ya sha kokawa kan yadda ake garkuwa da mata da 'ya'yan 'yan kungiyar da ya to gaciyar ko a sake su ko a ci gaba da ganin ba daɗi.